أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بينك يا وما سوارم ونكوس دنيسا إن مكوس لما إنت الدين المسلم تيتشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ساكدا واتشي قبض ونكراتو نا بسر للتافين ألبؤون حديثنا الإمام النووي رحمه الله تعالى wanda a yau shine halkan mu ta 22 kuma za mu tashi a hadisi na 34 shine wanda al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa al-hadithur rabi'u wa 30 hadisi na 34 an abi sa'id al-khudri an karbu daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yadda Allah ya tabbata gare sa qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji manzo Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare sa ya kula yana cewa man ra'a minkum munkaran wanda yaga wani mummunan abu daga cikin ku bal yugayyirhu ya jirkita shi biyadihi da hannun shi fa illam yastati' in bai samu iko ba fa bilisanihi ya hana da halshin shi fa illam yastati' in bai samu iko ba fa bi qalbihi ya ki a zuciyarsa wa zalika adaf li imani wannan shine mafi rawanin imani ma'ana mafi rawanin mu'mini. Rawahu Muslim. Imam Muslim ya rawaita wannan hadisi a wannan hadisi na 34 a cikin wannan littafi na arba'un hadis. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa an abi sa'idin al-khudri an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri wanda Abu Sa'id al-Khudri wato daga cewa al-Khudri din nan a wato nisba ne zuwa ga malamai sun yi magana guda biyu wasu sun ce nisba ne zuwa ga kakan shi sunan kakan nashi Khidira Khidratu bin Awfin to shine aka ce al-Khudri ma'ana jikan Khidira kenan wasu kuma suka ce nisba ne zuwa ga kabila ce daga cikin Lansaru don haka sunan kabilar Khidira shine kabilar to saboda haka haka ainihin wasu malamai suka ce watan a shine din sannan amma sunan shi Abu Sa'id al-Khudri din tunda Abu Sa'id din kaga al-kunya ne abinda a sunan shi ne Sa'adu bin Malikin a sunan shi Sa'adu a sunan shi Abu Sa'id al-Khudri sunan shi Sa'adu bin Malik bin Sinan dan dan Malik bin Sinan ne shi ya wanda shi Malik bin Sinan baban Abu Sa'id al-Khudri din wato kamar yanda aka sani yana daga cikin wadanda suka yi shahada a yaqin Uhud wanda lokacin da zai tayi wurin wannan yaqi sai da nan wanda sadda zai tafi yayin shahada lokacin kuma shi Abu Sa'id al-Khudri ga lokacin watan yana yaro ne lokacin da baban nashi yayi wafati din ya rasu wanda a lokacin da manzo Allah sallama suka dawo sai wadanda suka tare manzo Allah sallama daga Uhud din wajen dawo tashi akwai shi Abu Sa'id al-Khudri din Sa'ad bin Malik din kenan ya yana haɗuwa da shi manzo Allah sallama ya kalle shi yake ce mashi baya ya mai magana bayan manzo Allah ya kalle shi kenan Allahu Akbar to shine sai dai wanda ya zo ko da ya kalle shi sai Sa'ad bin Malik din manzo Allah sallama ya kalle shi ya kusanta zuwa gari sai dai yake ce mashi ajarakallahu min abika li'annahu mata shahidan Allah ya baka lada cikin rashin wannan baba naka da kai yayi shahada babanka yayi shahada Abu Sa'id al-Khudri kenan kuma Abu Sa'id al-Khudri yana daga cikin yaya kokata da manzo Allah sallama guda 12 kuma yana daga cikin ahlus suffa talakawa nan masu ibada a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma yana daga cikin sahabbai malamai masu ilimi an rawaito hadisi 117 daga gare shi kuma ya rasu ne a garin Madina shi Abu Sa'id al-Khudri a shekara ta 74 da hijira yana dan shekara 94 a duniya kuma an yi mashi kabari ne a makabartar Baqi'a ana aka mashi kabari to shine yake cewa shi Abu Sa'id al-Khudri yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji manzo Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare sa ya kulo yana cewa man ra'a minkum munkaran wanda yaga wani abun ki daga cikin ku to faluga yurhu bi yadihi ya jirkita shi da hannun shi wato anan wannan hadisi manzo Allah sallama ya kasa mana mutane kashi uku ne kashi na farko akwai masu hukunci kamar sarakuna alƙalai da waɗanda suke da watan ƙarfi a cikin lamarin musulmai waɗanda suna iya yin hukunci kuma hukuncin ya zanna haka za a yi shi din to wannan su ne kashi na farko su suke da wannan dama wanda in sun gana aikata abin da ba daidai ba su yi amfani da ƙarfi su hana abin shine faliga yurhu bi yadihi kaga sarki ya bada umarni lalle dole ai kaza a bar wannan abin da ake yi na saban Allah to kaga da ƙarfin shi kenan shine faliga yurhu bi yadihi din ina alƙali sarakuna da wanda yake shugaba ne shi a wuri wanda in yayi yanka hukunci yace kaza za a yi haka dole sai an bi haka ne to shi ma in ya gana aikata aikin da ba daidai ba to shi ma sai ya hana to wannan shine faligar da yake waɗanda suke shugabanni kenan sannan sai nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa illam yastati in bai samu iko na canzawa da hannun nashi ba fa bi lisanihi sai ya canza da halishin shi kaga wancan na farko sarakuna da alƙalai da masu hukunci su bayar da umarnin dole a bari kuma in mutum har yayi su tsaye mai da haddi su mai hukuncin da ya dace da shi abinda ya shahi haddi ko kuma abinda ya shahi in wanda ya kamata a sa mutum kurkuku ne an fahimta ko wanda za a mai horo da bugu ko wani abu dai mai kama da haka dai kashi na biyu shi kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa illa mista in bai samu iko da hanawa da hannun shi ba fa bi lisanihi sai ya hana da halishin shi shi kuma wannan aiki ne na malamai masu wa'azi masu karantarwa wanda su kuma su ne za su rika umarni da aikata ayyuka na alkhairi kuma in sun haga ana aikin mummuna mara kyau su rika yin bagara da halishin su suna fadakar da mutane cewa lalle wannan abun ba bai dace ba saboda haka wato kaga aiki ne na malamai kenan shi hanawa da halishi din wanda kai ba hukuma ne kai ba amma dai kana damar da zaka yi wa'azi ka fadi munin wannan aikin da aka aikatawa din na sabon Allah ka fadi cewa lalle idan ana aikata shi ga irin musibar da za ta iya samuwa ga irin hukuncin da za a yi mashi wanda yake aikata wannan mugun aikin to wa'azi kenan hanawa da halishi da makarantarka da kai da almajiranka zaka iya kai musu watan hanawa wa'azi akan abin da suke yi ba daidai ba to shine fa illa mista fa bi lisanihi kenan sannan fa illa mista dai in mutum bai samu iko hanawa da halishi ne ba wato shi ba sarki bane shi ba ba alƙali bane shi ba malami ne wanda kuma zai hanawa da halishi ba shi wanda ba komai bane aka kallo ne to shine fa illa mista dai in bai samu iko ba fa bi qalbihi sai yake abun a zuciyar shi ko kuma malamin ne kai ko wani ne kai amma abun a ba yadda zaka kai ka isa bakinka cikin lamarin to wannan idan ya zama haka nan shikenan sai mutun ya kiyaye abun a zuciya kamar in ya zama kila akwai mulkin kama karya na zalunci da danniya da cuta wanda in mutun yayi magana yana iya zama wani mummunan ta'addanci na iya faruwa sanadiyar yayi magana tunda yanzu an ga irin yanda zamani ya lalace sirsar da wani zai fito karare yayi magana akan gaskiya na wani lamari wanda musamman ya saba ma wasu manya to sai ka isko ana iya yi mai abun da za a cutar da shi ya koma a raba shi da rayuwarsa ko wani abu mai kama da haka to irin wannan in ta kama shikenan ko kuma irin wanda ba kowa din bane shi ya bai da damar da zai faɗi a saurare shi bai kuma da damar da zai hanawa da ƙarfi shikenan fa bai kalbi sai yake a zuciyar shi ya zama yana kyamar wannan mugun aikin da ya gana aikata na saban Allah yana kin abin kuma ya bayyana da kin wannan abu da kuma musu ne inkari ne kenan ga wannan abin na saban Allah din saboda haka idan an sun hannu shikenan in kuma ba su hannu ba sai ya kyale su za su haɗu da Allah subhanahu wataala to wannan shine kuma wannan hadisi wato ya shiryar da mu kaga zuwa ga waɗanda abubuwa guda uku to masu ƙarfin mulki su hana abu da hannu malamai su hana da halishi waɗanda kuma ba ɗauke su wani abu su kuma su ƙi abin a zuciyarsu wannan kenan to sannan to shine imamu Nawawi ya ce rawahu Muslim imamu Muslim shi ya ruwaito wannan hadisi yake na mun yace wa zalika taful imani wannan shine mafi rauni na imani ma'ana waye wanda bai iya hanawa da hannun shi bai iya hanawa da halishin shi iyaka yake a zuciya to wannan shine mu'mini mai rauni wanda ya zama kenan yana da rauni bai iya sai ya ce dole sai an yi kaza ba a yi din ba to mu'mini kenan mai rauni to wannan shine Imam Muslim shi ya rubuta wannan hadisi kamar yadda aka sani Imam Muslim an haife shi a shekara ta 204 da hijira a garin Naysabur kuma ya rasu a garin na Naysabur a shekara ta 261 Imam Muslim ya rasu rahimahullahu ta'ala sannan sai hadisi na gaba al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa al-hadithu al-khamis wa thalathuna hadisi na 35 an abi huraira ta an karbo daga abu huraira radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata gare sa qala ya ci qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa ya ci la tahasadu kar ku yi hasada wala tanajashu kar ku yi kore wala tabagadu kar ku yi kiyayya wala tadabaru kar ku ba juna baya wala yabi ba'dukum kar sashin ku yace naki ala bai ibadin bisa ga cinakin sashi wa kunu ibadallahi ku zamo bayin Allah ikhwana yan uwa al muslimu muslimi akhul muslimi dan uwan shi dan uwan muslimi ne la yazlimuhu baya zaluntarsa wala yahzuluhu baya kaskawatan tabar da shi wala yakdhibuhu baya karyata shi wala yahqiruhu baya wulakanta shi attaqwa tsoron Allah ha huna yana nan wai shiru ila sadrihi manzo Allah sallama sai yana nuni zuwa ga kirjin shi thalatha marratin hasu uku yana cewa attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna yana nuni zuwa ga kirjin sa sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallama ce bihasbi mil'in min ash-sharri ya ishi mutun sharri an yahqira akhahu ya wulakantar da dan uwa ne al muslima muslimi kullu al muslimi dukkan muslimi ala al muslimi bisa ga dan uwan shi muslimi haramun damu zubar da jinin shi haramun ne wa maluhu cin dukiyar shi gare shi haramun ne wa irduhu cin mutunci ne gare shi haramun ne rawahu muslim muslim shi yarwaci wannan hadisi wannan hadisi na 35 an ruwaice shi daga sayyidina Abu Hurairata radiyallahu anhu wanda sayyidina Abu Huraira yana daga cikin sahabban manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa wanda kuma Abu Huraira suna alkunya shi ne amma sunan shi Abdurrahman bin Sakharin shi sunan Abu Huraira Abdurrahman shine sunan shi bin Sakharin wanda an ce dalilin yi mai alkunya da cewa Abu Huraira wata rana ne yazo wurin manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa tare da wata ƴar karamar mage yana dauke da ita to sai manzo Allah sallama ya ganshi sai yake tambaye Abu Hurairah yake tambaye shi menene wannan sai ya ce ai hirratun wata mage ce ya karama ya manzo Allah to sai manzo Allah ya sami lakabi Abu Hurairah ko wai baban mage ya karama ma na saboda ya ga yana son ta to shi yasa sai yana mai alkunya da wannan din sannan ya zo a Madina a shekara ta 7 lokacin manzo Allah sallama yana Khaibar ya zo wurin manzo Allah sallama ya musulunta sannan ya lazimci manzo Allah sallama matukar kusanci saboda kwadai na jin hadisi daga manzo Allah sallama shi yasa kaga yake da yawan hadisi da yawa saboda kowane lokaci yana tare da manzo Allah sallama domin kwadan ya ji abinda manzo Allah zai faɗa ko zai aikata wanda an ce an ruwaito hadisi ya kai 5374 daga gare shi sannan sayyidina Abu Hurairah shine shugaban Ahlus Suffa talakawan nan masu ibada a masallacin manzo Allah tsira da misalin Suffa daga gare shi to Abu Hurairah shine shugaban su sannan sayyidina Abu Hurairah ya kasance watan saboda yunwa kawai ba su da aiki sai ibada da yawan zikirin Allah har wani lokaci sai sun daura dutsi ga cikin su domin su ji nauyi ga cikin nan saboda yunwa sannan yana daga cikin abinda Abu Hurairah ya shahar da shi wanda ake cewa yana istighfari kullun yana tuba ga Allah 10,012 istighfari 10,012 kullun kuma yana da wani zare mai kulli guda 1,000 duk dare baya kwanta bacci sai ya zagayo shi da tasbihi da zikiri saboda haka Abu Hurairah kuma radiyallahu anhu watan ya rasu a Madina a shekara ta 58 ko 57 a ƙarshen khalifancin sayyidina Muawiya yana da shekara 78 a duniya kuma a makabartar Baqi'a ana aka yi mashi kabari radiyallahu anhu to shine manzo Allah tsira da mincin Allah tabbata gare sa yake cewa qala Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi yace la tahasadu kar ku yi hasada wanda hasada yana daga cikin mummunan ciwo kuma mai munin kwarai da gaske wanda ita hasada dai duk wanda zai ta ma'anar hasada shine gurin wata ni'ima da Allah ya ma wani dan uwanka kai gurin ina dai a ci ya rasa wannan ni'imar ta hanya guda biyu ko dai shi wancan din dan uwan nakan ya rasa kai ka samu ko kuma a kai bukata ka inda ya rasa ko da ba kai ka samu ba kai ba komai to wannan hasada kenan gurin gushiwar wata ni'ima daga wani dan uwanka to wannan shine yake ce hasada kuma haramun ne baya da ke mun yi karatu shi a can cikin littafin akhdari kuma mun taba yin cikakken bayani sosai da gaske a lokacin baya game da abin da ya shafi hasada din nan saboda hasada tana canye dukkan kyawawan ayyukan mutum sannan kuma hasada wato ciwo ne wanda ba a warkewa daga gare shi domin duk mutum da yake da hasada jin zafin wani ya samu kaza kaman kila wani kuma kuna kasuwanci tare da kai da shi amma sai fi ka samu daukaka da samun kuɗi kai ku sai ka ji kana jin zafin kana hasada kana jin zafin ina dai ya rasa wannan abin da ya samu ko kuma duk abin da ya samu din kai abin ya dawo gare ka shi ya rasa ko kuma a'a mulki ne kake so wancan yana so amma karshe Allah ya ba wancan din ba kai ba ka dawo kana hasada kana jin zafi ya za ai ya rasa wannan mulki ya dawo hannunka ko kuma kun ba bai samu ba dai ko baka samu ba kai in ya rasa baka za ta biya ko a'a wato ilimi ne wani ya fika kila ka riga shi fara karatu ko kuma tare kuka fara karatu amma sai Allah ya daga shi ya bashi ilimi mai yawa kai kuma baka cin mashi ba sai kana hasadar watan baka son aji cewa ya fika kana jin zafin ina dai a ce ya rasa wannan ilimin kai ka samu to wannan duka su ne yake ci masada haramun ne yin waɗannan abubuwa duk wanda yake yin su yana aikata aiki na haramun kuma watan abinda yasa ake cewa ciwo ne wanda ba a warkewa saboda shi duk wanda baya da aiki sai hasada cikin zuciyar shi to kowanne lokaci shi kuma sai ya ta ganin abinda zai bakin ciki fa domin duk sanda zaka yi hasadarwa ne to Allah zai ci gaba da daga wani yi ta daga daren tashi kai kuma kana ta ƙara jin zafi kana ƙara jin ciwo cikin zuciyarka kaga ciwo ne wanda baya warkewa kenan kuma in dai mutum yana da hasada yana cikin hasada wancan kila bai ƙara ita ba sai dai kuma wanda ya dago shi ma ya samu wata darajar da zai ƙara jin zafi ne in kana da ciwon hasada cikin zuciyarka kai kullun abinda kake ta hange ganin ka kai wani kai ya cin maka wani kai ya cin maka da sauransu to shi ko wannan haramun ne yin wannan hasada abinda dai ba haramta ba shine gibda gibda shine mutum wato ya yi gurin ina dai a ce wani watan Allah ya bani abu kaza kamar na wani kamar wani Allah ya ba wani bawan Allah kudi yana yawan taimako cikin addini da suwa kai ma sai kai gurin ina dai Allah ya baka kudi kamar shi don kai ma kai taimako cikin addini ko kuma wani Allah ya bashi ilimi yana aiki cikin nabari na addini karantarwa da sauran ayyuka na alkhairi daban-daban kai ma kai gurin Allah ya baka ilimi kamar wani ko fiye da shi ya shi ma in kai haka nan to shikenan gibda kenan ba hasada ba gurin kake ya rasa ba abinda gurin ka dai kai ma Allah ya baka ilimi da ya bashi wannan abu ne mai kyau ana son haka nan din saboda haka gibda abu ne mai kyau kware da gaske ana son yin gibda al'amur rawa to shine gurin Allah ya sa in cin ma wani nima amma ba hasada ba saboda haka ita hasada dai a takaice idan mutum yana yin ta to abinda kake kokarin nuna ma Allah kana son ka nuna ma ubangiji kuskure ne fa domin in kudi ne Allah ya ba wani ko ilimi ne ya ba wani kaka mai hasada din to shi abinda annan fa kana son ka gwada ma Allah ya kuskure kenan ya aji ilimi ne inda ba nake kamata ya aji ba ko kuma ya aji kudi ne inda ba nake kamata ya aji ba ko wani abin da ya koma menene ko lahiya ce Allah ya hore mutum kai kuma to kana son ka wa Allah gyara ne fa kana ganin haka bai daidai ba kuma hasadan nan an riga an sani ita ce farkon abin tambaye da shi dan yasa ya zama la'antacci hasada rayuwa annabi Adamu akan annabi Adamu Allah ya halice shi daga baya kuma Allah ya bashi daraja fiye da shi ya wannan ita ce ta kawo watan duka dai suna nan da yawa misalai na kan hasada wanda duk mai karatu mun taba yin karatu a lokacin baya akan wannan din to saboda haka hasada mummunan ciwo ne kwarai da gaske muna fatan Allah ya wanke mana zukatan mu ya kare mu daga sharri na hasada shi yasa kaga alqur'ani ma Allah madaukakin sarki kiga manzo sallama wa min sharri hasidin idza hasada yayi addu'a ya kare shi daga sharrin mai hasada a lokacin da yayi hasada din saboda munin hasada yana da muni kwarai da gaske Allah ya kare mu daga sharrin hasada kuma ya kare mu daga sharrin mahasada alfarman manzo Allah tsira da mai cewa subta gare shi to shine la ta hasadu kar ku yi hasada kar ku yi hasada juna kana hasadar wancan shi ma yana hasarta ka wala ta naja shugar ku yi kore ma'anar wannan naja shu shine kamar ka zo kana sai da wani abu kamar sai a ce wannan abu naira 1000 ake sai da shi to sai ku hada baki da kai da wani sai dai kuro a hange wani mutum ne kila ya tawo kamar ana tunanin wannan mutumin da ya kawai yake zuko ko kuma ba kone shi ya bai san wannan kudin wannan abun ba to ana hange ne sai an kaga alamun wannan abun ya kaso ya zo ya sayi nan wajen sai kawai shi wannan da kun kada baki da kai sai ya tashi sai ya dauki wannan abun yana ci ganiki yana ci naki yayi kawai ba tare kuke ba yana cewa sai mai 1100 misali
ko 1,000 an fahimta kaga shi kuma yanzu sai wancan mutum da abba ko da tafi sai ya kawo ne sai ko ana ci nake ya saye 1,100 ko 1,200 ba sayan mashi ba sai ya ce to shikenan inda ba sayan mun ba na hakura sai aje tafiya sai kaga shi wanga bakon da yazo tunda bai sani ba ganin an yi haka yanzu zai fara tayawa kaga wancan din ya saye din haka zai fara tayawa kaga karshe kila ma ko a sayan mai haka ne ko kuma har sai ya ƙara wani abu sama kuma alhali abun naira 1,000 yake kaga na an cuce shi to shi ake ce man najashu shine wala ta najashu kar ku yi irin wannan najashu din ko kuma wannan kore din wala ta bagazu kuma kar ku yi kiyayya wato shine kaji kana kin wani to wannan kiyayya din nan shi ma wani lamari ne wanda yake mai girma kuma haramun ne shi ya kware wanda shi ma dai duka mun karanto a cikin littafin akhdari da muka yi saboda haka kiyayya shi ma haramun ce ba a son dan uwanka musulmi kaji kana ki ne a cikin zuciyarka sannan wala ta dabaru kuma garku ba juna baya wato shine ka ba juna baya ta yanda kwata kwata kai kayan ki da mutunin wanda ba duk wani abu wanda za kai kai gaba ɗaya kayan ki baka ba shi haka za ka ji mutane suna yi go sai ka ji mutane cewa shi ba ni ba wani subhanallahi to wannan shi ma wannan yankewa din haramun ne kace kayan ki da kai da mutun baka ba shi wannan mutun ya aikata abin da yake watan shi ma na saban Allah kuma ana cewa kamar wajen kiyayya din nan kaman shine hura wata gaba ta kiyayya a cikin zukatan mutane mudabara kuma ba juna baya wato shine da kokarin kuma aibanta suka ce kokarin aibanta mutun bayan bayanan ya shiga ciki wato mutun ne wanda duk sadda bayanan abinda kokarin ka ya za a yi kai dai kaga ka aibanta shi zaka rika fadin labarai maganganu waɗanda za a sa a tsane shi aji bai kyauta ba ashi wani bai da mutunci bai da kaza haka kawai kake shiri irin waɗannan maganganun wai don daya kishi to an ce ya shiga daga cikin wannan nuna ta dabiri din nan to saboda haka shi ma duka haramun ne ba a yin wannan sannan manzo Allah sallama ya ce kuma wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'dun wala yabi ba'dukum kar sashin ku yayi ciniki ala bai'i ba'dun bisa ga cinikin sashi kamar yanzu ana ciniki sai kai esko wani yana sayen wani abu kamar misali kila ya saye naira 1,000 ana ciniki kai kuma sai ka zagayo ka lallaba sai kawai ka zo ka ci kai kuma ka saye 1,100 dai ko ka saye 1,200 ma ana kai kari dai ko kuma ma ka kirawo mai abun gefi ka ce a kai ka saye kaza alhali kuma ga wancan shi yake ciniki to ciniki bisa ga ciniki wani kina a'a ka bari sai in shi mutun shine yayi ciniki ya saye duk bakin wanda yake saye ba a sayan mai ba yace to shikenan ya hakuri ya bari sannan in tawa za ka kai ma ka kara sai ka zo ka kara dai amma dai ka isko ko sona ciniki kai tsaye kai kuma sai dai kuma ka gwada musu isa ku gwada musu kai kudi misali sai ka saye sama da warsu aka wannan ciniki din to wannan shi ma harama ne ba a ciniki bisa ga ciniki ko kaga wannan yayi kama da shi ma neman aure ko bisa ga neman auren wani ka san wani yana neman auren yarinya kuma kai ma ka zo ka shiga ciki to wannan dukan su ba a yi haka nan shi ma duka haramun ne inda an tabbatar da an ba wani din amma in kamar kamin a bashi ne kawai dai yana soyayya ne da yarinya yana magana da ita amma ba tare da iyayen sun kai kashi an yi magana an bashi ba to wannan kai ma don ka nema ka so shi ma babu laifi bane to sannan sai manzo Allah tsira da min sha Allah tabbata gare shi yace wa kunu ibadallahi ku dai ku zamo bayin Allah ikhwanan duk ƴan uwa ku zama dukan ku ƴan uwa baki daya saboda me yace al muslimu muslimi akhul muslimi dan uwan muslimi ne ai saboda haka tunda ku da ƴan uwa ne bai kamata ku yi abin da za ku cutar da kanku wa kuwa ku ba sannan sai yace shi muslimi dan uwan muslimi ne la yazlimuhu baya zalunta tai ma'ana ga kaida ai muslimi baya cutar dan uwa ne muslimi wala yakhzuluhu baya kaskantar da shi ma'ana bai kin taimaka mashi akan wani lamari abin da ya kaso sun yi kai in ya sa wani guri gaba yana son yayi abu kaza ya kasa samun wannan abu to tabarwa kenan ka kuma yabi wata hanya duk da zai bi wai sai ya ga yana son abu kaza yana son ya samu abu kaza amma sai shi kuma yabi wata hanya wanda zai dan ya kawo mai matsala ya kasa samun abun to duk ya shiga wala yakhzuluhu kada ya tabar da shi ya wala yakadhibuhu kada ya kareta shi wato musulmi baya kareta shi ne wala yakhzuluhu baya tabar da shi wala yakadhibuhu baya kareta shi kai tsaye mutun ya fada magana ka ce ƙarya kake wannan shi ma haramun ne in dai ba ku can macuci ne azzalimi ba wanda ya zalunci to wannan kam amma dai haka kawai musulmi dan uwan kawai dai daga kuna magana kawai dai ka ce mai ƙarya kake wannan shi ma haramun ne ba a yi haka nan ƙarshe shi ne tsakanin ku ƙarya kake shi ma ba halatta ba sannan wala ya haƙiruhu baya wulakantar da shi ya wato musulmi baya wulakantar dan uwa ne musulmi watan ya nuna mai kaskanci mutun yayin magana sai kai abin da zaka toza ta cikin jama'a kuma don ka kunyata da shi ka kaskanta shi wannan shi ma haramun ne a irin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taqwa tsoron Allah ha guna yana nan wai shiru ila sadrihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuni zuwa ga kirji ne yana fadin taqwa ha guna salasa marratin hasu uku manzo Allah yana nuni kirjin nashi yana gudun cewa tsoron Allah yana nan ma'ana wato tsoron Allah yana cikin zuciya kenan kaga kenan ita zuciya ita ce watan jika ta imani kenan da tsoron Allah saboda haka amma a zuci abu yake ba nan ga baki zaka rika cewa kai mai tsoron Allah bane kai a'a a zuci nan tsoron Allah yake to shine at-taqwa ha guna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasabi mri'in ya ishi mutun min ash-sharri na sharri ma'ana ya isa ya zama sharri ga mutun an ya haƙira akahu ya wulakantar da dan uwa ne an ya haƙira akahu muslima ya wulakantar da dan uwa ne musulmi to ya ishi mutun ya zama sharri gare ka ka rika wulakantar da dan uwanka musulmi kaskanta shi da tozata shi cikin jama'a ya ishi ka sharri yanka zo lahira irin zulumin da za ka gani ka tana da sai ya ce kullu muslimi kowani musulmi alal muslimi bisa ga dan uwa ne musulmi haramun damuhu zubar da jinin shi haramun ne gare shi ma'ana shine ya zubar mashi da jini ko ya kashe shi ko ya mashi rauni ko ya mai wani abun da zai cutar da shi ya to haramun ne in ya kone kashe wani ka gani Allah ya tanar mashi musibu da azabubi a lahira ko wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima ko duka kaga Allah ya tanar mai wanda yake son kai haka Allah ya kare mu to haramun ne zubar da jinin musulmi amma yanzu ka irin yanda fa ya zama kisan kai ya zama yanda ka san har ma kwari sun fi mutum dan adam daraja a kashe mutum taki ba wani abu shikenan wannan irin musiba ta girma to wannan musiba ne da bala'i ba dan karemi don mai kisan wani haka bisa ga zalunci abinda Allah ya ce duk wanda ya kashe mu'mini da gangan sakamako ne wutar jahannamu kuma zai dawo ma ciki sannan Allah ya hushi da shi sannan Allah ya tsine mashi albarka sannan Allah ya tanada mashi da azaba mai girman gaske wannan duk shi kadai Allah ya tanada ma wanda ya kashe mutum daya to ina wada wanda zai kashe mutum ba musulmi ba daya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba haka kawai ka afka mutane da kisa harbi da bindiga ko sare-sare da adda ko dai menene wannan duk wanda yake aikata wannan Allah ya tana mashi azaba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa maluhu dukiyar mutum haramun ne ka ci mashi dukiya shi ma indai ba ta hanyar halal ba ka mai aiki ne na kwado goya biya ka ko kuma shi da kai ne ya dauka cewa na taimaka ma da abu kaza wannan shikenan amma cin dukiyar mutum ta hanyar haramun ta hanyar sata ko ta hanyar caca ko kuma ka san bai son ka dauka amma ka daukan mashi abu saboda kana ganin ba zai iya hana ka ba kaga watan cin dukiyar mutane ba da dan rabe kenan shi ma haramun ne wa irduhu mutuncin su kuma shi ma haramun ne cin mutuncin musulmi haramun ne rawahu muslim imam muslim ya roshe shi kuma da yake lokaci yayi za mu tsaya sai mu saki da insha Allah muna fatan ne muka daidai Allah ya karba muna kurakurin mu Allah ya yafi muna Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikun gyarawa alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan ku a cikin addinin musulunci sunusu Sheikh Ibrahim dan malam Nasrallah godar zamfara state Nigeria والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته